To wannan babi ne da za a yi bayani a cikinsa a game da izhari da idgani. Wato cewa harafi in ya haɗu da wani harafin a bayyana shi kada a yi idgaminsa a cikin wancan. Ko kuma cewa a yi idgaminsa ma'ana kada a bayyana shi a maida shi ya haɗe da wancan. Ma ta roƙo muqabbala wa fi dalika ayran wa ta'i mu'annasin wa fi halwa bal fahatal bizihnika ahayala to da sanin zan fadi wasu lafuzza da harufan kebinta zan fadi lafuzza wato wanda harufan ke binta wato idgami anan da za a yi bayani a kansa shi ne idgamus sagir idgami wanda yake karami ba idgami babba ba wato da inda ake izharin harufan da ake izhari in sun haɗu da wannan lafuzzan da kuma inda ake idgami turuwa ana ruwaito ta ana bayyana ta wato kalmomin wato guda hudu ne akwai ko guda biyar ne akwai is wato inda zaldin is din nan ya haɗu da wani harafi to za a faɗa inda ake idgamin da inda ba a idgamin akwai inda ake idgamin akwai inda ba a idgamin zaldin nan akwai sabani a tsakanin kira'o'i game da idgamin akwai kuma kat dalbin kat akwai inda ake idgaminsa akwai inda ba a idgaminsa akwai sabani tsakanin kira'o'i a haka din sai kuma tattanisi sai hal sai bal lamun hal da kuma lamun bal to wa'innan su ne lafuzzan guda biyar to ka karbi na rikashe ka iz nuna din sunan fi'ili ne amurka ma an ce kus a baitinta wa hurufiha da harufanta zan faɗi harufan da ake idgamin ita is a ciki shi ne harafin da zai zo na amkis ta mashad zainabin sala dalluha samiyya jamalin wasilan man tawassala a yi da ya faɗi is din sai ya faɗi ta mashad wato ta haduwar is da ta sai zainabin haduwar is da zaira sala haduwar is da sadi dalluha haduwar is da dal samiya haduwar iz da sun sai jamalin haduwar iz da jimi guda shida ne kenan masalan haruffan da ta yi a idgamin zaldin iz a cikinsu amma akwai sabani tsakanin makaranta a game da haka wuraren da ake yin idgamin to abinda yake ya zo bayan nan ka ja shi da kaidin da na faɗa ko dai kaidin wanda aka faɗa a baya domin akwai gaidin da aka faɗa a baya na matsalan cewa sai ya faɗa ya gama faɗar alamomi sannan yake kawo wawi batatan gari atika bilwawi faisala ko kuma gaidin da zai faɗa a nan saboda a wannan babin ya fi wani gaidi wanda a sauran littafin bai bi shi ba wanda nan gaba za a faɗa abin horewa gare ka da sannu zan faɗi sunayen makarantar ko dai da in fito ɓaro-ɓaro in faɗi sunansu ko kuma in faɗi ramzin da yake shiryarwa gare a kansu bayan na kawo wawi haruffan wanda aka faɗi sunansa sai ta fito fili sai ta ɗaukaka alasima bisa alama da za ta take mai kayatarwa a wajen gurin da ake sumbanta wato wanda wajen mushiryarta take mai kayatarwa kamar nan yayi isti'ara ne to sai kuma a cikin daldin kas inda ake idgamin dalkas kuma da tattanisi inda ake idgamin tattanisi haka nan kuma inda ake idgamin lamun har haka nan inda ake idgamin lamun bar kai kokari kai dabara da hankalinka kana ne matukar fahimta ka gane abinda za a fada ka kawo hankalinka domin kai kokarin gane duk abinda za a fada to shine kai dabara da hankalinka kana ne ganowa kana ne matukar ganowa to sai